نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shine darasi na 125 a karatun littafin Al-Adabul Mufrad, littafin Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Za mu karanta hadisi na 597, shafi na 195 kenan, zuwa hadisi na 601 insha Allah ta'ala. Wannan karatu yana dauke da bayani akan kunya a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato matsayin kunya a sunnar manzon Allah. Imam Bukhari yayi babi na 271 musamman don bayani akan matsayin kunya, al-haya, babul haya'i, babi da ke bayani akan alhaya'u, kunya. Me ake nufi da kunya? Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, wanda ya rasu a hijira ta 502, shekara 938 da suka wuce, Allah ya masa rahama, yace alhaya'u inqibabun nafsi anil qabih. Wato abinda ake ce ma kunya wata dabi'a ce da Allah madaukake ya sanya ma dan adam. A dalilin wannan dabi'ar, dan adam yake kyamar aikata abu mara kyau. Wato kunya dabi'a ce. Idan aka ce dabi'a, ana nufin hali ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam akai. Al-Imam Ar-Raghib yace wa huwa min khasa'isil insani, kunya tana daga halayen da dan adam yake banta da su. Liyar tadi'a an irtikabi kulli ma yashtaki, Allah ya sanya ma dan adam kunya saboda ta tsare shi kada ya aikata duk abin da yake sha'awa. Fala yakunu kal bahima, saboda haka dan adam ya bambanta da dabba, domin dabba ba ta da kunya. Don haka yasa yace alhaya'u min khasa'isil insan, kunya tana daga dabi'a da Allah subhanahu wata'ala ya kebance dan adam da ita. Saboda haka ita kunya asali dabi'a ce da Allah ya sanya a cikin halittar dan adam, a cikin ransa. Me ya dalilin sanya wannan kunya a dabi'a ta dan adam? Saboda ta rika tsare mutum kada duk abin da mutum yake so ya ce zai aikata. Wato kunya ita ce take tsare shi. Ibn Hajar a littafin Fathul Bari mujallal na farko shafi na 68 yace wa fi shar'i ta sashin shari'a idan aka ce kun ya khuluqun yab'athu al-ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi zil haqqi wato dabi'a ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a halittan dan adam wanda take sa ya nisanci munanan abubuwa kuma wannan dabi'a ta kunya ita ce take hana mutun ya zamanto ya tauye hakkokin wasu don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Imran bin Husayn wanda ya zo a sahih Muslim yana babu adadi shu'abil iman annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-haya'u khairun kulluhu ita kunya baki dayanta alkhairi ne gaba dayanta alkhairi ne wato cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kunya gaba dayanta alkhairi ne wannan baya nuna cewar akwai wuraren da shari'a ta hana aiki da kunya kamar yadda al-Imam al-Baji ya fada Abul Walid al-Baji ya rasu a hijira ta 474 shekara 966 da suka wuce Allah ya masa rahma al-Imam al-Baji yace fi ma shura fihi al-haya bi khilaf ma lam yushra fihi akwai abubuwan da ba a shar'anta a samu kunya a tattare da su ba ya bada misali yace ka ta'allumil ilmi kamar wajen koyon ilimi dole ana aje kunya saboda a yi tambaya game da matsala da ta shafi ilimi idan aka ce za a bi kunya ta wannan gefen to wannan ilimin zai bace wal amr bil ma'ruf haka nan ta wajen wa'azi akan aje kunya saboda a faɗi gaskiya wannan hayya al munkar haka nan ta wajen tsawatarwa game da wani abu mara kyau wal hukmi bil haqqi wal qiyam bihi haka nan ta sashin hukunci da gaskiya kamar misali alqali da sauransu haka nan ta sashin shaida wa ada'i shahadati ala wajhiha idan mutum zai ba da shaida matukar zai tsaye da gaskiya dole sai ya aje kunya don haka akwai sassan da shari'a wato ta tsawatar game da aiki da kunya a wannan guri kamar yadda akan samu cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka kamar yadda malamai suka faɗa haka ne kunya dabi'a ce kuma kunyan nan ita ce take bambanta dan adam da dabba wanda wannan ba ya zo cikin bayanin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafinsa Miftahu Dari Sa'ada yana mujallal na farko shafin 277 faman la haya'a lahu wanda ba shi da kunya laysa ma'akum min al-insaniyya illa al-lahm wa ad-dam babu wani abu da ke tare da shi ta halittan dan adam sai dai jini da tsoka kawai in dai mutum ba shi da kunya to babu bambanci tsakaninsa da dabba illa ta suran halitta yace suratuhuma adh-dhahira kama annahu laysa ma'akum min al-khairi shay'un tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-haya'u khairun kulluhu da zaran an ce mutum ya rasa kunya to ya rasa dukkan alkhairi walaula hadha alkhuluq lam yuqirra bayfu in ba dan kunya ba ba za a yi liyafa ga bako ba wato kunya tana sa kai liyafa ga bako kunya tana sa bako ya guji abin aikata wani abu mara kyau ga magida wanda ya sauke shi walam yuwaffa bil wa'di kunya take sa a cika alkawari walam tu'addi al-amana kunya take sa a bayar da amana idan aka baka amana ka maida ita walam tuqbali ahdin haja in ba dan kunya ba da ba za a biya bukatar kowa ba wala taharrar rajulul jamila fa atharahu bare har kaga mutun yana neman abubuwa masu kyau kawai banda munana walal qabiha fatajtanibuhu bare har mutun kaga yana nisantar munanan abubuwa wato wadannan duka kunya take sa mutun ya kiyaye su wala sutira lahu awra kunya take sa mutun ya rufe al'aurarsa walam tuni'a min fahisha kunya take hana mutun aikata alfasha wa kathirun minan nas laula alhaya'u allazi fihi lam yu'addi shay'an min al'umur almuftarada alayhi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace mutane da yawa in ba dan kunya ba illan ma ba za su yi ta ba wato zaka ga kunya takan sa mutun ya zo ya yi sallah a jami'i ya ki yin sallah shi kadai a gida kunya takan sa mutum ya yi kokari ya kamanta riko da gaskiya, saboda haka kunya tana taimakawa dan adam ta wajen zamantakewarsa shi kansa. Shine abin da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake faɗa, kuma bisa la'akari da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan dalilin yasa rayuwar kafiri tafi kama da ta dabba. In hum illa kal an'ami, su ba komai bane face dabbobi. Saboda duk sa'ilin da mutum ya nisanci shari'ar Allah, to yana dada nisantar kunya, yana dada kusantar rayuwa irin ta dabba. Saboda dabba shine ita ce halittar da Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya mata wato kunya a dabi'ata ba. Na'am. Haddathana Ahmad bin Yunus At-Tamimi. Qala haddathana Zuhair bin Muawiya Al-Mujawwid. Abu Khaisama Al-Ju'fi Al-Kufi. Wannan yana cikin malaman masana ilimin tilawar Al-Qur'ani. Qala haddathana Mansur bin Al-Mu'tamir Al-Kufi. عن ربيعي بن هراش الغطفاني قال حدثنا أبو مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم سنن عقبة بن عمرو الأنصاري أكن شيء مس أبو مسعود الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو مسعود يا شيء النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة دغا cikin abin da wato mutane suka taras daga maganganu da suke dangantaka da annabci, abinda aka samu ragowar magana da take da alaka da annabci. Idza lam tastahi fasna' ma shi'ta, idan baka jin kunya to sai ka aikata abin da kaga dama. Wato wannan yana cikin ragowar maganganu waɗanda suke da alaka da annabci, waɗanda ba su ɓace ba tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa malamai suke cewa da dama karin magana da kake gani yana da alaka da annabci. Da dama karin magana da kaga tana dacewa da aya da hadisin manzon Allah, to zaka taras wannan karin maganan. Ba mamaki asali wata magana ce da Allah ya saukar da ita na hikima ga annabawan Allah. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali, ba wai duka bane, akwai abubuwa da mutane suka taras kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam na maganganun su, wanda maganar tana da dangantaka da annabci. Kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna da maganganu da suke, waɗannan maganganun asalinsu daga annabci ne, amma su ba su sani ba, amma ba su ɓace ba duk da cewar manzannin sun riga sun tafi. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin ɗaya, ba wai ita kadai ba ce wannan magana. Mimma adraka, maganganu suna da dama waɗanda mutane suke suyarsu. Zaka ji mutane suna faɗin magana a cewa maganar hikima, wanda asali tana da alaka da annabci. Akwai wani annabin Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya sanar da shi haka, amma bayan ya tafi, tunda magana ce mai albarka sai ta tabbata. Ba kowace magana ce take da alaka da annabci ba, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan magana ce da take da alaka da annabci. Idza lam tastahi fasna' ma shi'ta, idan baka jin kunya sai kai abin da kaga dama. Wannan hadisin yana Sahihul Bukhari, yana Kitabul Adab, babu idza lam tastahi fasna' ma shi'ta. Akwai babin da al-Imam Bukhari ya yi ma wannan hadisin, ya kawo hadisi na 2291, kuma ya yi ƙari, lafazin ya zo da ɗan bambanci da yanda ya zo a cikin Al-Adabul Mufrad. Ya ce inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula, inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula, daga cikin abin da mutane suka riska wanda yake da alaka da maganganu na annabci na zamanin farko, ba ma annabci na zamanin ƙarshe ba, annabci na zamanin farko, yaji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma hadisin yana sunan Abi Dawud, yana kitabul adab babu fil haya, wanda shi ma ya zo da ƙarin annubuwatul ula, ya zo da canjin lafazi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza lam tastahi faf'al ma shi'ta, idza lam tastahi faf'al, maimakon fasna, wanda ke nuna ma'anar su guda ne, idan baka jin kunya sai ka aikata abin da kaga dama. Ibn Hajar yana sharhin hadisin al-Imam al-Bukhari al-Litafin Fathul Bari mujallal na 6 shafin 605, yace abinda ake nufi da annabcin farko, allati qabla nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato ana nufin maganganu da suka tabbata kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisin yana sunan Ibn Majah, Kitabuz Zuhdi, babul haya, yana al-Musnad al-Imam Ahmad. Wannan hadisin ya taho ta riwayar Uqbah bin Amr al-Ansari, shi ne Abu Mas'ud, ba shi kadai bane. Akwai hadisin Huzaifa, yana littafin al-Imam al-Bazzar. Akwai hadisin Abu Tufail, Abu Tufail shi ne Amir bin Wafilat al-Laisi, wanda shi ne sahabi na ƙarshe da ya rasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Tufail shi ma ya ruwaito hadisi, yana al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam al-Tabarani. Sannan akwai hadisin Sayyiduna Ali bin Abi Talib, yana sunan Ad-Dayrakutni. Sannan akwai hadisin Anas bin Malik, yana ma'rifatu sahaba. Waɗannan sahabbai duka sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa, idan baka jin kunya sai ka aikata abin da kaga dama. Don haka hadisin bai zo ta sahabi guda ɗaya ba. Kuma akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud, wanda yana al-Mu'jam al-Awsat, shi kuma hadisinsa lafazin ya ɗan bambanta, ya ce, inna akhira ma hufiza min kalamin nubuwa, inna akhira ma hufiza min kalamin nubuwa, na ƙarshen abin da aka kiyaye daga maganganu na annabci. Wato maganganu annabci da suna nan mutane sun kiyaye, amma duk sun ɓace kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, sun ɓace. Akhira ma hufiza, Abdullah bin Mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar abu na ƙarshe da aka kiyaye mutane suka tsare suna riƙonsa shine, idza lam tastahi fasna' ma shi'ta, idan baka jin kunya sai kai abin da kaga dama. Yana silsilatu sahiha, hadisin 684, da irwaul galil, hadisin 2673. Al-Imam Malik Allah ya masa rahma shi ma ya ruwaito hadisin al-Litafin al-Muwatta, amma hadisin ya taho wato mursal, hadisin wani tabi'i da ake kiransa Abdul Karim bin Abil Mukharik al-Basri, yace min kalamin nubuwa, yana daga maganganu na annabci, idza lam tastahi faf'al ma shi'ta, idan baka jin kunya sai ka aikata abin da kaga dama. Wa wad'ul yadayni ihdahuma 'ala al-ukhra fi ssalati, da dora hannuwa biyu, wato mutum ya dora hannun dama akan na hagu idan yana sallah. Wannan hadisin al-Imam Malik yana littafin Muwatta, duk da cewa bai jingina shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Yad'ul yumna 'ala al-yusra, mutum ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu idan zai yi sallah. Wato wannan yana da asali ba ma daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, daga annabawa na farko, kuma ya zo cikin hadisai da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Lallai siffar sallah ta annabawa ce, mutum ya dora hannun dama akan na hagu idan yana sallah, ba wai manzon Allah kadai ba, duka annabawa. Sai malamin ya ce, wa ta'jilul fitri, da gaggauta bude baki idan mutum yana azumi, wal istina'u bis sahur, da kuma jinkirta suhur, sai alfijir ya kusa fitowa kafin nan mutum zai yi suhur. Waɗannan duka wato suna daga sunnonin annabawa, ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kadai ba. الإمام الخطابي هذا مجربي شرح دا معلمي سكي مغنى حديثي نفر كون سشينا الإمام الخطابي ميلتاه معالم السنن شرح سنن أبي داود سبو دا منشي حديثي ياتهو السنن أبي داود ينا كتاب الأدب باب في الحياء سبو دا كيدان كدو بشرح سنن أبي داود نا الإمام الخطابي الإمام الخطابي يا رسو أهجرة تدري أكد تمانين تقوز شكرا دبو دا حمسن دا بيو دا سكوشي Allah ya masa rahama saboda haka yasa ake sanya shi cikin malamai na farko wadanda ake daukan fassaran da suka yi saboda zamanin su yahi kusa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma'anahu anna al-haya ma'anar hadisin nan ita ce wato ita kunya lam yazal amruhu sabitan wasti'maluhu wajiban منذ زمان النبوة الأولى ita kunya al'amarinta bai taba gushewa ba aiki da ita bai taba wato barin wajibi ba riko da kunya dole ne tun zamanin annabawa na farko inji al-imam al-khattabi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi fa innahu ma min nabiyyin illa wa qad nudiba ila al-haya babu wani annabi face an kwadaitar da shi ya kuma kwadaitar da mutane game da abin da ya shafi kunya duk wani annabi wa bu'itha alaihi kuma an turo shi wato da al'amari da ya shafi kunya wato duk shari'ar da Allah ya aika ta ga annabawa kowane annabi sai da aka sanya kunya a cikin wannan shari'a din shine ma'anar bu'itha alaihi saboda Allah tabaraka wa ta'ala bai tabbatar da annabawa manzanni wato akan shari'a guda ba kowane da irin shari'an da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta masa amma duk da haka kunya tana tare da kowace shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu duka annabawansa wa innahu lam yunsakh fi ma nusikha min shara'ihim ba a taba goge wannan shari'ar ba duk da cewa ana samun canjin shari'a zaka samu wani abu a zamanin wani annabi an hana amma a zamanin wannan annabin an halatta ko a samu a wancan zamani an halatta amma a wannan zamani an hana Allah yana canza shari'a tsakanin annabawa bisa ga canjin wato zamani na mutane zaka samu a wani zamani wannan abin ya dace da al'adar su saboda haka Allah zai kyale su da ita amma wani zamani kuma sai Allah ya canza wannan saboda bai dace da dabi'ar su ba bai dace da kirar da aka musu a wannan zamanin ba amma duk da haka kunya ba a taba cire ta ba inji al-imam al-khattabi me yasa wadhalika annahu amrun qad ulima sawabu saboda kunya abu ne wanda an sani wato tana da kyau wa bana fadluhu falalatta tabayyana wattafaqat al-uqulu ala husnihi hankulan mutane sun yadda kunya tana da kyau duk mutane sun yadda kunya abu ne mai kyau wa ma kanat hadhihi sifatuhu lam yajri alaihi an-nasxu wat-tabdil idan ko ya zama kunya tana da irin wannan matsayi to ba zai yiwu a canza ta ba ba zai yiwu a goge ta ba a shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wani annabi yace al-hikmatu fi at-ta'bir bi lafdhi al-amri duna al-khabar fi al-hadith anna allazi yakuffu al-insana an muwaqa'ati sharri huwa al-haya'u wannan hadisin yazo da umarni idza lam tasna tastahi fasna ma shi'ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai abin da kaga dama idan baka da kunya kaga an samu umurni wato yana nufin kunya ita ke tsare mutun ya auka masharri fa idza tarakahu sar kal ma'muri taban birtikabi kulli sharri idan ya zama mutun bashi da kunya to sai tamfar wanda aka masa umurni ne wato ya aikata kowane sharri saboda ita kunyar ita ce dama take tsare mutun game da ayyuka wadanda yake shari'a bata so ba ko abin da bai dace da dabi'a ta dan adam ba don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara da cewa idza lam tastahi fasna' ma shi'ta idan baka jin kunya to kai abin da kaga dama ka bar umurni ne alhali yana tabbatar da dabi'ar mutun ne idan dai bai da kunya to zai aikata abin da yake dama Allah ka tsare mu الإمام البغوي شما ينا تكين مالمي نفركو shine mai littafin sharhu sunna, ya rasu a hijira ta 516, shekaru 924 da suka wuce. Mai littafin sharhu sunna ya yi magana akan wannan hadisi, ya kawo fassaran da magabata suka yi dangane da umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin wannan hadisi, ya kasa shi kashi uku, yana cewa fahimtar salaf tana kan ma'ana uku game da umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Na ɗaya, ma'anahu al-khabar wa in kana lafdhuhu lafdh al-amri, wato Annabi yana ba da labari ne ko da yake kalmar ta zo da lafazi na umarni, amma haƙiƙani ba umarni Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba, wato manzo Allah yana ba da labari ne. Ka annahu yaqul, wato kama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, iza lam yamna'uka al-haya'u, idan kunya bata hana ka ba, fa'alta ma shi'ita mimma tad'uka ilayhi nafsuka min al-kabir, wato Annabi yana ba da labari ne, in kunya bata hana ka ba, to za ka aikata abinda ranka ya raya maka, ko da abin mara kyau ne. Idan dai kunya bata hana ka ba, to za a samu kana aikata abinda ka ga dama. Kaga sai ya zo da lafazi na umarni, alhali labari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bamu, wato manzo Allah yana bamu labarin matsayin kunya ga dan adam. Idan dai ba shi da ita, to kamar manzo Allah yana cewa za ka samu mutum yana aikata abinda ya ga dama ne. Fassara ta biyu, salaf suna cewa ma'anahu al-wa'id, umarni da Annabi ya yi anan cewa fasna' ma shi'ita, wato kamar alƙawari ne, kamar na azaba, wato kamar alƙawari ne na azaba, domin akwai misalinsa a cikin alƙur'ani da Allah yake cewa i'malu ma shi'tum, Allah yake cewa ku je ku yi abin da kuka ga dama. Idan Allah ya ce je ka yi abin da ka ga dama, ai kaga alama ce ta azaba, alama ce da take nuna cewar akwai makoma mara kyau gare ka, je ka yi abin da ka ga dama. Ai ba wai ana cewa je ka yin ba ne, isna' ma shi'ta fa inna Allah yujazika, je ka yi abin da ka ga dama don ku Allah zai saka ma, shi ne ƙarshen magana. Saboda haka cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam fasna' ma shi'ta, ka je ka yi abin da ka ga dama, a nan kamar tsawatarwa ne, ba wai yana umarni ba ne. Sannan na uku, fasara ta uku, salaf suna cewa ma'anahu yambage an tanzura ila ma turidu an taf'alahu, duk sa'ilin da zaka aikata wani abu, to ka dauki kunya ta zama mizani. Wannan ita ce fasara na uku, duk sa'ilin da zaka aikata wani abu, ka dauki kunya ta zama mizani, in ma baka da ilimi akan cewa wannan abu na ko bai da kyau, ka kaddara kunya ita ce skelinka. Fa in kana zalika mimma la yustahya minhu, idan wannan abin da zaka aikata mutane ba sa kunyar yinsa, shine manzo Allah yace faf'al, guje kai ba damuwa, wato domin kunya ba za ta sa ka aikata abu mara kyau ba. Saboda ku kunya tana iya zama jagora gare ka zuwa ga alkhairi. Wa in kana mimma la yustahya minhu fada' mimma la yustahya minhu fada'hu, abinda ya zama kuma wato idan ana kunyarsa ka bar shi, idan abin ba a kunyarsa to ka aikata. Wato kunya tana iya zama jagora ga mutum. Saboda haka waɗannan fassara kashi uku salaf sun tafi akai, inji al-Imam al-Bagawi. Ko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin halin mara kunya ne, shi mutum idan ba shi da kunya zaka samu yana abin da ya ga dama. Ko kuma na biyu, wato tsawatarwa ne manzon Allah ke yi, je kai abin da ka ga dama don ku Allah zai saka ma. Kaga nan ma ya dace da fahimtar da malamai suka yi, wato ya dace da ainihin maganar manzon Allah. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsawatar ta maganarsa, kamar yadda ake samu ayar alkur'ani ma ta tsawatar, wanda shine ake bada misali da cewar Allah i'malu ma shi'tum, ku aikata abin da kuka ga dama, ba wai Allah ya ce ku yin ba ne, wato tsawatarwa ne. Na uku, ka ɗauki kunya ta zama sikeli, kunya ta zama jagoranka. Duk abin da ka za ka aikata sai ka auna da kunya, kaga mutane ba su kunyar aikata wannan abin, to insha Allah don ka aikata wannan abin, in an koma ga shari'a za a samu bai saba ma ka'ida ba. Saboda kunya tana hana ka aikata sabon Allah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya littafin Madarijus Salikin ya rasu a hijira ta 751 shekara 689 da suka wuce, Allah ya masa rahama. Ibn Qayyim al-Jawziyya littafin Madarijus Salikin a juz'i na biyu shafin 248 ya tattaro wato bayanai kashi uku dinnan da Al-Imam al-Bagawi yayi game da fassarar wannan hadisi wanda salaf suka tafi a kai, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna' ma shi'ta, kaje ka aikata abin da kaga dama in baka da kunya, a matsayin labari yake ba mu halin mara kunya. Na biyu, wato manzon Allah ya faɗa kaje kai abin da kaga dama a matsayin tsawatarwa. Na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kai amfani da kunya ta zama jagora. To sai Ibn Qayyim al-Jawziyya yace kamar yanda aka ce amru tahdid, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na'am, ya ce ka aikata abin da kaga dama idan baka da kunya saboda tsawatarwa, ma'anahu al-khabar yani man lam yastahi sana'a ma sha'a, duk wanda baya kunya to zaka samu yana aikata abin da yaga dama, sai ce wannan wato huwa al-asah, shine mafi inganci. Wato Annabi ya faɗi wannan kalma a matsayin karin magana wanda aka samu daga annabawan farko, yana cewa idza lam tastahi fasna' ma shi'ta, in baka da kunya ka aikata abin da kaga dama. Wato Annabi ya faɗa ne saboda ya tabbatar da labari akan halin mara kunya, wanda shine mafi inganci, wa huwa qaulul aktharin, wanda aksarin malaman sunna akan wannan fahimta suke tafiya. Fa in kana mimma la yustahaya minhu faf'al, wanda ita ce fasara ta biyu. Wato me ma'anar idan baka jin kunya ka aikata abin da kaga dama? Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ce akasarin malaman sunna suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba umarni yayi ba, yana ba mu labarin halin mara kunya ne. Idan mutum ba shi da kunya zaka samu yana aikata abin da yaga dama. Wato labari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa ba wai a matsayin yana umarnin bane, la. Haka nan Ibn Abdul Barri, Allah ya masa rahama, yana littafin sa al-Istizkar, ya rasu a hijira ta 463 shekara 977 da suka wuce. Ibn Abdul Barri ya tabbatar da cewar kunya, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana matsayinta a cikin wannan hadisi, wato kunya ita ke hana mutum ya aikata abin da yaga dama. In kaga mutum yana aikata abin da yaga dama to bashi da kunya. Sai ce fa inna man lam yakul lahu haya'un yahjizuhu an maharimillahi ta'ala fa sawa'un alayhi fi'lul kaba'ir minha was-saga'ir. Idan mutum yana da karancin kunya to bai damuwa da karamin laifi da babban laifi, bai ganin akwai bambanci. Kunya ke sa mutum ya nisanci manyan laifuka na Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan shi ma al-Imam an-Nawawi ya faɗa a littafin sa 40 hadis, akwai sharhi da yayi littafin 40 hadis, yace al-amru fihi ya'ni lil-ibaha idha aradta fi al-shay'in fa in kana mimma la yustahi ma mimma la tastahi idha fa'altahu min Allah wala min an-nas faf'alhu wa illa fala. Daga cikin fassarar da aka yi, duk abinda zaka aikata idan kaga wannan abin baka jin kunyar aikata shi, to babu shakka wannan babu laifi a kai. Wal manhiyu anhu al haram wal makruhu yustahya min fi'lihi, duk abin da ya zamanto mutane na kyamarsa suna kunyar aikatawa, to zaka samu wannan abin haramun ne. Yayi magana a kai, saboda haka yasa wato idan mutum fasiki ne to mawuyaci ne ka samu yana da kunya. Da fasikanci da kunya ba su haduwa. Wannan yana daga cikin bayanin da malamai suka yi saboda la'akari da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda al-Imam al-Munawwi ya faɗa cikin Faidul Qadir a juz'i na uku shafi na 423. Walizalika la yakunu al-mustahi fasikan wala al-fasika mustahiya, fasiki baya zama mai kunya, mara mai kunya kuwa ba zai taba zama fasiki ba. Da kunya da fasikanci ba su iya haduwa. Litanafi ijtima'il ifa wal fisku, saboda fasikanci da kamun kai ba su haduwa, kishiyoyin juna ne. Saboda haka yasa kunya tana daga cikin mafi kyawun halaye wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma dan adam. حديثي نقبا حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح السمان عن عبد الله بن دينار المدني عن أبي صالح زكوان بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعوبا إيماني ينا درسا ستين دوريا كو سبعين دوريا فتو الإيمان بضع وستون شعوبا أو بضع وسبعون شعوبا إيماني ينا درسا ستين دوريا كو كم سبعين دوريا أفضلها لا إله إلا الله ريشي ما في درجة ما في فللة daga cikin rassan imani shine reshen kalmar shahada la ilaha illallah wato reshe ne mai zaman kansa daga cikin rassa na imani wa adnaha kuma mafi kankantan rassan wato reshe da yafi kankanta daga cikin waɗannan rassa imatatul aza anit tariq shine kawar da abu mai cutarwa daga hanya mutum yana tafiya ya ga wani abu mai cutarwa ya kawar da shi to aikin da yayi din nan wani reshe ne mai zaman kansa daga rassa na imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal haya'u shu'batun min al iman kuma kunya wato wani reshe ne daga cikin rassan imani wannan hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim dukkan su sun kawo hadisin a farkon littafi saboda maganar imani ita ce magana mafi girma don haka yasa al-Imam al-Bukhari farko magana da yayi a littafin sa Kitabul Iman al-Imam Muslim abin da ya fara gabatarwa Kitabul Iman wannan shine hadisi na tara Kitabul Iman as-Sahih al-Bukhari yana babu umuril iman babi akan al'amuran da suka shafi imani haka na al-Imam Muslim ya kawo hadisin Kitabul Iman babu bayani adad shu'abil iman wa afdalaha wa adnaha wa fadilatul haya wa kaunihi min al-iman to ga hadisin yanda ya taho da magana kashi biyu imani rassa 60 da doriya ne ko kuma 70 da doriya shin annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ko ko ne riwayar hadisin wanda ya ruwaito hadisin ne ya manta lafazin da ya samu daga sahabi shin an gaya mar 70 da doriya ko ko 60 da doriya ba wai annabin dai sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ba hadisin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa wanda ya inganta hadisin yana sahih muslim riwaya ta al-Imam Muslim al-Imam Muslim ya kawo wannan lafazi da muka karanta cikin al-Adabul Mufrad kuma yana sahih al-Bukhari sannan ya kawo riwaya mafi inganci yanda hadisin yazo al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba wal haya'u shu'batun min al-iman imani yana da rassa 70 da doriya ne kuma kunya wani reshe dai daga cikin rassan imani wannan lafazi wato shine inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi inganci duk da cewar lafuzan duka sun taho da isnadi mai kyau amma dai wannan shine abin da yafi inganta kamar da malamai suka yi magana in ka duba Fathul Bari mujallal na farko shafi na 49 da silsilatu sahiha hadisi na 1769 idan aka ce doriya me ake nufi 70 da doriya da larabci bid'un adadun mubhamun muqayyad bima baina salasi ila tis'i shine bayanin Ibn Hajar wato daga 3 zuwa 9 shi ake ce ma doriya bai kai 10 ba to anan ya tabbata kenan imani yana da rassa 70 da doriya wannan doriyar yana iya kaiwa 9 kuma ba zai iya yana iya gaza ba amma dai yafi 70 imani yana da rassa daban-daban wato sama da 70 ko dai 73 ko da 4 ko da 5 zuwa dai 9 to babu wani hadisin da zaka samu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga wadannan rassa babu wannan hadisin illa dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana imani yana da rassa 70 da doriya amma ba hadisi daya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera su yace ga reshe 1 2 3 har zuwa karshe sai dai manzon Allah ya mana ishara da cewa reshe mafi girma shine la ilaha illallah saboda dama shi ya rike musuluncin bawa idan aka rasa kalmar shahada gaba daya addinin a rushe yake saboda ka reshe mafi girma shine la ilaha illallah manzon Allah ya gaya mana na ƙasa kuma wato shine kana tafiya kaga abu mai cutar da mutane ka kauda shi abinda ka aikata aiki ne na imani kaga ya gaya mana sama ya gaya mana ƙasa sai manzon Allah ya shiru bai faɗi tsakiyar ba akwai hikima ta haka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya gaya mana ba ba sai ya ce ga su ba kamar da alqabi iyab ya faɗa yana cewa takallafa jama'a hasra hadhihi shu'ab bi tariqil ijtihad masana magabata sun yi ta kokari sai sun ciro waɗannan rassa guda 70 da doriya din nan bisa ga gurgurdan fahimtar su wa fil hukmi bi kauni zalika huwa al murad su'uba koda mutun ya tara hadisai yayi kokarin rubuta rassan imani nan ma dai bashi da tabbas akan cewa su ne tunda wanda ya faɗi maganar dai bai warware ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na sama ya faɗi na ƙasa sai ya shiru kuma ya gaya mana kunya tana cikin waɗannan rassan wato wannan misali ne da yake tabbatar da matsayin kunya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana kwadaitar da mu al'amari na kunya sai ya ce imani ba aiki ɗaya bane imani yana da rassa daban-daban reshe mafi girma kalmar shahada reshe mafi kankanta kawar da abu mai cutarwa daga hanya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuma kunya tana cikin su kaga ya fito da ita daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana ba sai ya fito da kunya yace kunya ma tana cikin waɗannan rassa wannan shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a karkashin wannan babi saboda ya tabbatar mana matsayin kunya a sunnar manzon Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce kunya tana da rassa 70 da doriya bai kirga su ba sai ya bayyana guda uku kawai kalmar la ilaha illallah da adana shu'ab wanda shine mutum yana tafiya ya ga wani abu mai cutarwa ya kawar da shi sannan kuma ya sanya kunya a ciki kaga ya tabbatar maka kunya tana da matsayi mai daraja a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam al-qabi iyaw yace wala yaqadahu adamu ma'rifati hasri zalika illa tafsil fi al-iman babu aibu dan baka san waɗannan rassan ba babu wani aibu saboda addinin musuluncin da ka rike dama yana tare ne da waɗannan rassan gaba daya babu wani aibu dan baka sani ba kuma hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu malamai suke faɗa masana suna cewa hikimar hakan ita ce idan manzon Allah ya ware rassan ya faɗa jama'a za su koma riko da su su bar wasu to sai ya ce 70 da doriya kaga ya barka kai kokarin tattaro halaye akalla a ce sun kai 70 kana riko da ayyuka waɗanda sun kai 70 ka rika wato kidaya kaga za ka yi kokari abinda za ka riko da shi ba shine wancan zai riko da shi ba zai zamanto duka sunnar manzon Allah an yi kokarin aiki da ita amma idan aka ayyana fa mutane za su wato koma kan waɗannan abubuwan da aka ayyana wanda zai zamanto wasu ayyukan kuma an watsi da su dalilin da yasa ya rubuta wannan littafin kenan ya masa suna shu'abul iman saboda haka yasa littafin yake da muhimmanci wato rassan imani ya yi shi a mujallad biyu ne ya kirga rassa guda 76 a ciki rassan imani ya kirga daban-daban har guda 76 to na biyu akwai al-imam abul qasim al-lalaka'i al-imam al-lalaka'i mai littafin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a ya rasu a hijira ta 418 ana cewa kusan shine wato wanda ya fara rubuta littafi akai ko ko yana cikin waɗanda suka fara rubuta littafi akan waɗannan rassa na imani din a littafin nasa ya rasu a hijira ta 418 shekara 2022 da suka wuce. A littafinsa ya kirga rassa 72. Rassa 72, al-Imam Bahaqi ya rubuta rassa 76. Waɗannan rassa 72, al-Imam Lalaka'i kowane reshe ya kawo sai ya kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kowane hadisi in ya ce wannan reshe ne daga cikin rassan imani, to sai ya kawo hadisi. Amma ba wai hadisin yana tabbatar da wannan a matsayin reshen ba, illa dai hadisin yana tabbatar da ingancin wannan aikin daga cikin ayyuka na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan akwai al-Imam Ubaydullah bin Muhammad ibn Battah, shi ma yana cikin malamai na zamanin farko, dan ya gabaci zamanin al-Imam Lalaka'i shekararsa 1052, rabuwansa da duniya a yau. Ibn Battah yana da littafi da ake kira Al-Ibanatul Kubra, shi ma littafinsa yana nan ana samu. A cikin littafin ya kirga rassa guda 70, shi kuma rassa guda 70, sai dai bai kawo dalilin kowanne ba. Wanda Ibn Hajar a littafin Fathul Bari a farkon mujallal yana sharhin wannan hadisin, mujallal na farko shafi na 49, yace lam yattafiq fi addi shu'ab ala namtin wahidin, babu wani ittifaki da masana suka yi na tsara waɗannan rassa na imani a tsari ɗaya, babu tsari guda, saboda kowa fahimtarsa yake gabatarwa, kamar yadda wato Al-Qadhi Iyad ya faɗa, ya ce ijtihadi ne, kowane malami ƙoƙari yake a fahimtarsa rassan gasu, tunda shi dai manzon Allah bai kirga su ba sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai Ibn Qayyim Jawziyya ya ce shi kuma a fahimtarsa aqrabuha ila sawab tariqatu Ibn Hibban. Daga cikin malaman hadisi akwai al-Imam Ibn Hibban, shi ma ya kirga shu'abul iman. Sai Ibn Hajar da ke masanin hadisi ne ya ce shi a fahimtarsa hanyar da Ibn Hibban ya bi ita ce tafi kusa da dacewa da gaskiya fiye da sauran hanyoyin da malamai suka yi, duk da cewa kowa ƙoƙarin fahimtarsa ne ya yi. Ya ce saboda haka ya yi ƙoƙarin curo waɗannan rassa ta bayanin al-Imam Ibn Hibban. Ya ce wahuwa anna hadhihi shu'ab tatafarra'u an a'mal al-qalbi wa a'mal al-lisan wa a'mal al-badan. Waɗannan rassa sun kasu kashi uku, akwai rassan imani da suka shafi zuciya kawai, zuciya ce ake so ta yi aiki da waɗannan rassan. Akwai rassan imani da sun shafi harshe, harshen ɗan adam kawai ake so su yi aiki da waɗannan. Akwai rassan imani da sun shafi jikin mutum. Saboda haka kasa su kashi uku ɗin nan ya kama hankalin Ibn Hajar, yake cewa wannan ya fi tsari, saboda dama ayyuka na imani sun kasu kashi uku ne, akwai aikin harshe, akwai na zuciya, akwai kuma na jiki. Saboda wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Ya bada misali da aikin zuciya, yace fihi al-mu'taqidat, wan-niyyat, niyya a zuciya take. Kaga niyya aiki ne mai zaman kanta, saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin-niyyat, idan an rasa niyya aikin ma ba shi da tasiri. Sai ce to koda niyya da ke aiki ne wanda ya shafi kuduri na zuciya, wanda anan aikin da ya shafi zuciya za ka samu kamar ayyuka 24, waɗanda dukkansu akwai asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar misali al-imanu billah, imani da Allah, wanda imani da Allah ɗin nan shi kadai, in aka ce kai imani da Allah ba abu guda ba ne, saboda ya shafi kai imani da zatin Allah, kai imani da siffofin Allah, kai imani da kadaitar Allah, bi annahu laysa kamislihi shay'un, babu abin da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala, wa atiqadu huduthi ma dunahu, sannan dole ka yarda duk wani abin da ba Allah ba to yana da farko, Allah shi ne kadai wanda ba shi da farko, ba shi da ƙarshe. Wal imani bi mala'ikati, kai imani da mala'iku, wa kutubi da littafai da Allah ya saukar, wa rusulihi da manzannin Allah, wal qadari da imani da qaddara khairihi wa sharrihi, wato qaddara ko wace qaddara ta alkhairi ko kuma qaddara ta sharri, duk abin da ya auku a duniya hukuncin Allah ne. Wannan dole sai ka yarda. Wannan aikin me aikin zuciya ne. Saboda haka sai ya ce wal iman bil yawmil akhir, haka nan imani da ranar ƙarshe. Ka yarda akwai ranar da za ta zo duniyan nan za ta kare, za ta tashi. Wannan ma aikin zuciya ne. Wa yadkhulu fihi almas'alatu fil qabr, tambayar da za a yi a kabari. Wannan ma aikin zuciya ne, zuciyarka ta yadda idan dan adam ya mutu lallai akwai tambayar da za a masa a kabari. Wal ba'th, cewa za a tashi bayan an mutu. Wal hisabi, cewa akwai hisabi a kiyama. Wal mizan, akwai mizani da za a auna ayyukan bayi. Was sirat, akwai siradi. Wal jannati wan nar, akwai wuta akwai aljanna. Kaga duk waɗannan ayyukan zuciya ne. Yace wa mahabbatillah, sannan kuma son Allah fa. Kaga son Allah ma ai a zuciya ake. Wa wal hubbu wal bughdu fihi wa mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama kana son annabi, son annabi a zuciya ne. Ka so masoyin Allah da manzonsa, kaga wannan ma a zuciya ne. Wa i'tiqadi ta'zimihi, ka kudurta a zuciyarka lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girma, yana da martaba, yana da daraja da Allah madaukaki ya bashi. Wanda karkashin son annabi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake shigowa, wanda shi ma reshe ne daga cikin rassan imani. Kuma ba wai ka so annabi kai mai salati kadai ba, wattiba'u sunnatihi, ka bi sunnan manzon Allah. Kaga nan ma reshe ne mai zaman kansa daga rassan imani. Wal ikhlasu, sannan ikhlasi fa kai aiki domin Allah, ka rika yin abubuwa da nufin dacewa da yardan Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda ikhlasi shi ma yana da nashi bukatan ya zamanto an bar riya wan nifaki, an bar munafinci. Sannan wat taubatu wal khawfu, da tuba ga Allah, da tsoron Allah. Wal raja'u wash shukru, fatan samu rahamar Allah, godiya ga Allah. Al wafa'u, cika alkawari. As sabru, hakuri. Ar ridha bil qada, yarda da hukuncin Allah. At tawakkul, dogaro ga Allah. Ar rahma, tausayi. At tawabu, da rashin girman kai. Waɗannan duk suna cikin ayyuka na rai wanda ya shafi zuciyar dan adam. Wa yadkhulu fihi tawqirul kabir, a zuciyarka a samu girmama babban mutum. Wa rahmatus sagir, a samu tausayin na ƙasa. Wa tarkul kibri wal ujub, ya zama kabar ji da kai, kabar girman kai. Tarkul hasadi, kabar hasada. Wa tarkul gabab, da barin fushi domin Allah. Waɗannan duka ayyuka ne na zuciya. Ya kirga su yace kowannan su yana da hadisi, yana da hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace kashi na biyu, wanda shi ne aikin harshe. Aikin harshe tashtamilu ala sab'i khisal, wanda shi ma ya ɗauki halaye kamar guda bakwai. At talaffuz bi tauhid, misali don ka kudurta, ka yadda, ka yi imani akwai Allah, bai isa ba baka musulunta sai ka furta kalmar shahada da harshe. Matukar zaka iya furta kalmar shahada, kaga aikin harshe. At talaffuz bi tauhid, tilawar alqur'ani, kaga aikin harshe ne. Ta'allumul ilmi, ka koyi ilimi. Ta'limuhu, ka karantar da ilimi. Waddu'a, ka yi addu'a, ka roki Allah. Wadzikiru, ka yi zikiri. Duk waɗannan ayyuka ne na harshe. Istighfari, aikin harshe ne. Sannan aka dawo abubuwan da aka hana harshe fa, kamar ijtinabul lagwi, duk abin da ya zamanto shari'a ta haramta, ya zama ka nisance shi. To idan ka duba kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, ya ce wannan zaɓi ne, wato na al-Imam Ibn Hibban, wanda a dalilin haka yake ganin cewa ba za a ce duka ayyukan ajere annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba, sai a yi la'akari da yanda fahimtar imani ya zo ga aqida ta ahlus sunna. Wato imani ya kasu ne kashi uku: akwai aiki na jiki, akwai aiki na zuciya, sannan kuma akwai aiki na gangan jiki. Bisa ga wannan yasa ya karkasa waɗannan ayyukan. Aikin da ya shafi jiki fa, wanda in ka yi la'akari za ka iya ganewa, tashtamilu ala samanin wa salasina khasla, wannan shi ya fi yawa. Aikin da ya shafi jiki ya fi yawa. Aikin da ya shafi zuciya ya ce kamar guda 24. Aikin da ya shafi harshe ya ce ba su wuce bakwai ba. Aikin da ya shafi jiki fa ya ce 38, wanda shi ne mafi yawa. Saboda haka sallah tana ciki, sallah da jiki kake yi. Ya ce akwai wanda ma yaktassu bil a'yan, kai kanka an tilasta maka sai kai wannan aikin. Akwai wanda kuma wani yana iya dauke ma wani, kamar misali sallar jana'iza da sauransu, in wani yayi yana dauke ma wani. Amma akwai wanda dole ya shafe ka kai kanka, kamar misali tsarki, dole ne kai tsarki, yani hissan wa hukma, wanda ya shafi nisantar najasa, suturta al'aura, sallan farilla, sallar tanafila, bayar da zakka, kaga duk waɗannan ayyuka ne na jiki. Ya bada misali kuma da halaye na kirki, wanda shi ma da jiki ake, kamar misali yan tabawa, kamar ciyar da abinci, kamar daraja bako, kamar abin da ya shafi azumi na farilla da na nafila, kamar aikin hajji, kamar umra, ko ko dawaf, saboda mutum yana dawafi wanda bai shafi hajjin ba, bai shafi umra ba. Saboda haka dawafi shi ma aiki ne daga cikin ayyuka wanda ya shafi rashi na imani, kamar itikafi, kamar neman lailatul qadri, kamar mutum ya yi hijira, kamar jihadi, duk waɗannan sun shafi ayyuka na jiki. Yayi misali da kuma abubuwan da wani na ɗauke ma wani, shine ma ya ta'allaku bil ittiba, ta wajen shugabanci, ya kirga su suma guda shida, at ta'affuf bin nikahi wal qiyam bi huquqil iyal, abin da ya shafi aure, abin da ya shafi kulawa da iyali, abin da ya shafi kirki ga iyaye, nisantar kunta ta musu, tarbiyyar yara, sada zumunci, biyayya ga shugabanni, duk wannan ya kirga su wato kashi guda. Wa min hama ya ta'allaku bil amma, sannan jagorancin al'umma gaba ɗaya, wanda banda na cikin gida, na cikin gida kamar iyalanka da yaranka da kuma masu maka hidima. Tawajafa shugabanci na al'umma, wanda shi ma yana da nasa rassa na imani, alqiyamu bil imra ma al adli, idan shugaba ne kai, ka tsaya da shugabancin ka tare da adalci, mutaba'atul jama'a, ya zamanto da'iman kana bin abinda tafarkin sunna ya tabbatar da shi, kai kuma talaka ya zama kana biyayya ga shugaba, wanda duk ya shafi aiki na imani. Wal islahu bainan nasi, shirya tsakanin mutane, ya kirga su suna da dama, sai da ya kawo waɗannan sai ya ce fa hadhihi 69 khasla, in ka dawo Fathul Bari ya jera su gaba ɗayan su, ya ce to al-lisafin al-imam ibn Hibban an samu 69, ya ce yumkin adduha 79 khasla bi itibari ifradi ma dumma ba'dahu ila ba'd mimma zukira, akwai mas'alolin da ya hada su karkashin abu guda. Ya ce inda za a warware, za a iya samun rassa guda 79, kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. To annabi sallallahu alaihi wasallam bai kirga mana su ba, illa dai ka tabbata sunnarsa ta hada waɗannan rassa 79. Gwargwadon rukonka da sunnar manzon Allah, gwargwadon wato hada rassan imani da kai, wanda ya fi kowa kamanta riko da sunna, to za ka samu ya fi kowa hada rassa na imani. Matukar ka nisanci sunnar manzon Allah, waɗannan rassa na imani mutum yana nisantarsu. Allah ka tsare mu. Mu karanta hadisi na gaba. Hadathana Ali ibn al-Ja'di al-Jauhari قال أخبرنا شعبة بن الحجاج بن الورد عن قتادة بن دعامة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال سمعت أبا سعيد الخدري قال عبد الله بن أبي عتبة يأتي ياجي أبو سعيد الخدري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العزراء. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi tsananin kunya fiye da budurwa da take cikin shamakinta. Al-azra yani al-bikr, al-azra shine al-bikr, budurwa, fiye da budurwa da aka mata aure ya zamanto tana cikin shamaki. Al-Imam an-Nawawi, wannan hadisin yana sahihu Muslim, mun karanta shi a baya, mun karanta wannan hadisi a baya, shine hadisin 467 a littafin nan. Al-Imam an-Nawawi wato a sharhin hadisin, don hadisin ya zo a sahihul Bukhari, ya zo a sahihul Muslim muttafaqun alai, yana sahihul Bukhari kitabul manaqib babu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam, inda al-Imam al-Bukhari yake bayani game da sifofin annabi, sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya kawo hadisin nan, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, ana misalin kunyar manzon Allah. saboda haka yasa a karkashin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari kawo hadisin nan to da idan kana so ka san waye annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu sa'id al-khudri ya tabbatar mana manzon Allah mai tsananin kunya ne har ma abu sa'id al-khudri yace ashadda haya'an min al-azra yafi budurwa tsananin kunya shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi khidriha a lokacin da budurwa take shamakinta hadisin yana sahihu muslim yana kitabul fada'il babu kasrati haya'ihi al-imamu muslim yayi babi akan yawan kunyar annabi in kana so ka san yawan kunyan annabi sallallahu alaihi wa sallam to ga hadisi dake bayani shine hadisi na 2320 a sahihu muslim saboda haka al-imamu nawawi yayi sharhin hadisin sharhu sahihu muslim juz'i na 15 shafi na 78 me yake nufi da al-khidru yace fi khidriha manzon Allah ya fi budurwa tsananin kunya budurwan ma da take cikin al-khidru sai ce al-khidru sitrun wani labule ne wani shamaki ake idan aka yi ma budurwa aure yuj'alu lil bikri jambal baiti dakin sai ayi mata akillace gefe sai ayi wani labule saboda haka ita tana cikin labulan tana koda an shigo dakin tana boye a wannan labulan saboda kunya a zamanin da shine manzo Allah Abu Sa'id al-Khudri ya bada misali da kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yafi na budurwa a lokacin da take cikin wannan wato shamaki wannan labulan da aka killace al-imam an-nawawi yace wato la ya takallam bihi li haya'ihi bal yataghayyar wajhuhu fa nafhamu nahnu karahatahu kamar inda abu sa'id al-khudri yace wa kana idha kariha shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kyamaci wani abu arafnahu fi wajhihi zai mu gane a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya kyamaci abu zamu gane a fuskar sa wato annabi sallallahu alaihi wasallam fuskar ta sai ta canza manzon Allah ba zai yi magana ba saboda kunya ba zai faɗa ma magana mara kyau ba idan ka bata mar ba zai faɗa ma magana mara kyau ba amma zaka gane ta fuskar shi kaga kunya tana da yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda hali ne na imani kuma shi manzo Allah yana gaba da kowa ta imani don haka kunyar sa tafi na kowa a littafin ash-shifa a mujallal na farko shafin 184 malamin yace akwai hadisin da aka ruwaito annahu kana min haya'ihi saboda tsananin kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam la yusabbitu basarahu fi wajhi ahadin manzo Allah baya tabbatar da fuskar sa wato ganin sa a fuskar mutum manzon Allah bai kura maka ido saboda kunya idan ya kalle ka sai ya kauda kai saboda tsananin kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam wato hikimar kawo hadisin nan saboda al-imam al-bukhari ya kwadaitar da mu al'amari na kunya farko dai ya gaya mana matsayin kunya ba wai kunyan nan daga manzon Allah ta fara bala ya kawo hadisin da ke nuna cewar tun zamanin annabawa da suka gabaci manzon Allah suka gabaci zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam al'amarin kunya al'amari ne wanda shari'a ya tabbatar da shi to har Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tabbatar da kunya din a shari'ar manzon Allah to kaga ya tabbatar ma da kunya tana da asali tun farkon duniya to sai na biyu ya baka misali da matsayin kunya cikin ayyukan shari'a ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa imani yana da rassa 70 da doriya manzon Allah ya gaya mana reshe da yafi daraja da reshe da yafi kankanta sai ya ce to kunya tana cikin waɗannan rassa na imani to kaga ta sashin shari'a kenan da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ita Allah ya tabbatar da kunya din ko kaga da can akwai kunya yanzu kuma gashi manzon Allah ya faɗa imani a karantarwansa yana da rassa 70 da doriya kunya reshe ne daga cikin waɗannan rassa kaga manzon Allah ya tabbatar mana kamar yanda kunya take zamanin annabawan da a zamanin sa ma kunya tana nan a cikin shari'a to sai ƙara gangarowa sai ba mu wani misali kuma da shi kansa manzon Allah sai ya ce to ga abin da sahabinsa ya faɗa fa Abu Sa'id al-Khudri ya ce manzon Allah ya fi budurwa tsananin kunya to kaga ya gama magana idan kai masoyin shari'a ne to a shari'ar manzon Allah akwai kunya idan masoyin manzon Allah ne to yafi kowa kunya idan ku kana son Allah ne to tun farkon manzanni Allah tabaraka wa ta'ala yake shar'anta kunya har zuwa kan annabin karshe wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na gaba حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي عبد الرحمن بن الأنبري ودن مالمي بيوتك سورويتو حديثه حدثنا يحيى وابن مهدي qala kowannan su ya fada wato su biyun nan su ruwaito hadisin hatafana shu'batu bin al-hajjaj bin al-wardi an qatada bin di'ama yace an abdullah bin abi utbata maula anas bin malik an abi sa'id al-khudri mislahu ya sake kawo wani isnadi ne na wannan hadisin da har yanzu ba to irin wannan riwayar da ta gabata قال ابو عبد الله يتي قال غندر كو نعم قال ابو عبد الله الامام البخاري شيني ابو عبد الله الكنيسة الامام البخاري يتي وقال غندر غندر سنن وني مالمي ني مسنن تلاوه القران اصل سننسه محمد بن جعفر المجود دشي وابن ابي عدي ده كما ابن ابي عدي ابن ابي عدي شيني محمد بن ابراهيم زمانن سو غدا سوكا تبتر دا چيوا وندا يرويتو حديثن عبد الله بن ابي عتبه دينن مولى انس للي ينتچن باوان انس بن مالك ني واتو يا فدي هكا ني سابودا كوردا تنانين چيوا با اسن واي عبد الله بن ابي عتبه كو ينا يا ابينن ينا دغ چيكين باين انس بن مالك ودان دا ينتا كو ا يا تبتر دا وننا wato hadisin yana tabbatar da cewa ya inganta daga Abu Sa'id al-Khudri haddathana Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi qala haddathana Ibrahim bin Sa'd shine Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf jikan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an Salih bin Kaysan al-Madani an ابن شهاب شيني الحسن ابن شعاب الأكبري قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص الأموي يحيى بن سعيد بن العاص الأموي يباد لاباري أن سعيد بن العاص الأموي سعيد بن العاص ينا دغ cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam matasa سعيد بن العاص yana daga cikin matasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam don saboda haka shi ma sahabi ne duk da cewa saurayi ne sa'id bin al-as muawiya ya sanya shi gwamnan madina baya ga cewa sayyidina usman ma ya taba sanya shi gwamna a yankin kufa a zamanin sa Allah ya kara musu yarda saboda haka yana daga cikin waɗanda suka rike shugabanci daga zuriyar banu umayya akhbarahu to shi wannan sa'id ibn al-as wanda ya rike gwamna zamanin sayyidina usman gwamnan yankin kufa ya rike madina zamanin muawiya kaga kenan babba ne a zamanin da babban mutum ne kuma sahabi ne ya bada labari ya ba ma yahya bin sa'id ibn al-as ya bashi labarin wannan hadisi shine akhbarahu ya bashi labari anna usman wa aisha da sayyiduna usman da kuma aisha Allah ya kara musu yarda haddasa husubiyun nan sun bashi labarin wannan hadisin wanda zamu karanta anna ababakarin watarana sayyiduna abubakar as-siddiq Allah ya kara musu yarda ista'adhana ala rasulillah ya nemi izinin ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo daki wa huwa mutaqji'un ala firashi aisha shi kuma manzo Allah yana kwance a shimfidar aisha Allah ya kara mata yarda labisan mirta aisha yana sanye da bargon aisha wato yana da mayafinta shine mirta kamar yadda al-Imam Nawawi ya fassara a sharh sahih muslim yana juz'i na 14 shafi na 57 al-mirtu kisabun yakunu tara min sufin wa tara min sha'rin aw kattan aw khazin bargo shine wanda ake saka shi imma a saka da gashin dabba imma a saka da kirtani wato mayafi wanda mata kan yi amfani da shi a shimfiɗa su annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufu da wannan mayafi kuma na Aisha tunda yana ɗakinta kaga yana kwance kenan sai ga babanta ya zo gidan babanta shine sayyidina Abubakar as-Siddiq Allah ya kara musu yarda ya nemi izini fa azina li Abi Bakrin sai manzo Allah ya yi masa sayyidina Abubakar izini wa huwa kazalik kuma yana kwancen fa qada ilayhi hajatahu ya biya masa bukatarsa wato ya shigo da tambayarsa ko bukatar da ya iso da ita manzo Allah ya biya amar kenan ya amsa amar tambayarsa kenan thumma sarafa sannan ya juya ya tafi thumma sta'adhana umaru radiyallahu anhu sannan sayyidina umar ya nemi izinin shigowa shi ma can jimawa wato sai ga sayyidina umar ya zo shi ma yana da bukatar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam fa azina lahu manzo Allah sai ya masa izini wa huwa kazalika yana nan haka ne yana kwanci fa qada ilayhi hajatahu haka ne ko ya biya amar bukatarsa thumma sarafa sai sayyidina umar ya juya ya tafi Allah ya kara musu yarda kala usman saboda mutum biyu suka bashi labarin hadisi da sayyiduna usman da ita aisha mai daki suka gaya mawa sa'id ibn al-asi wanda gwamnan madina ne suka gaya mar wannan hadisi sayyiduna usman da ya zama shugaba ya kuma taba nada shi a matsayin gwamnan sa a yankin kufa Allah ya sa mun gane saboda haka sayyiduna usman kala usman sai usman ya gaya mar tunda sayyidina Usman ya karantar da shi hadisin Aisha ma ta karantar da shi hadisin kuma sai labarin ya zama daya sayyidina Usman a labarin da ya ga yamar thumma sta'adhantu alai yace sai ni kuma na nemi izinin shigowa gidan fajalasa manzon Allah sai ya zabura ya zauna wa qala li Aisha sai manzon Allah ya ce ma Aisha ijma'i ilayki thiyabaki ki tattaro tufafinki gare ki baya nuna cewar da bata cikin hijabi la amma dai ki ƙara kimtsawa ki zauna da kyau shine abinda manzo Allah yake gaya ma Aisha kimtsa sosai ki zauna nima sai annabi ya tashi ya zauna kala sai dan Usman yace faka baitu ilaihi hajati na biya mar bukata na thumma saraftu sai na juya na tafi tana yiwa yazo da wata bukata ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aika ko ya sa shi wani aiki yanzu ya dawo ya bada labari kala yace fa qalat aisha to bayan sayyidina usman ya tafi sai aisha ta yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah lam araka fazi'ta li abi bakr wa umar radiyallahu anhuma banga ka himmantu shine fazi'ta ihtamamta banga ka himmantu ga Abubakar da Umar Allah ya kara musu yarda kama fazi'ta li Usman kamar yanda ka himmantu da zuwan sayyidina Usman ba zuwan sayyidina Abubakar kana kwance baka ko tashi ba zuwan sayyidina Umar kana kwance amma Usman na sallama neman izini ka zabu da ka zauna qala rasulullahi sai manzon Allah yace inna Usman rajulun hayyun hayyun fa'ilun bi ma'ana kasiril haya'i idan aka ce hayyun yana nuna sayyidina Usman mai tsananin kunya ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi da wazani na fa'il inna Usman rajulun hayyun lalle sayyidina Usman mutum ne mai tsananin kunya yani kasirul haya wa inni khashitu in azintu lahu naji tsoro idan na ce sayyidina Usman shigo wa ana ala tilka alhal ina kwance na Allah ya bluga ilayya fi hajatihi, ba zai isar min da bukatarsa ba, duk zai kidime, zai kasa nutsuwa, ba zai sabu nutsuwa ba, saboda haka yasa na tashi na zauna, saboda tsananin kunyarsa. Hadisin yana Sahih Muslim, kitabul fada'il sahaba, babun min fada'il Usman bin Affan radiyallahu anhu. Al-Imam Muslim ya kawo hadisin a ƙarƙashin bayanin falalar Sayyiduna Usman, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaidar imani ga sahabi, ya daraja zuwan sahabi saboda wannan karimci da Allah ya mai. Babu shakka wannan sahabi yana da falala, Allah ya ƙara masa yarda. حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء التميمي قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام الصنعاني شين ملتاف المصنف عن معمر بن راشد الأزدي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكاو حديثي نقبا دومين كاغا يفارة بيان كنير منزون الله دائت يفارة يتي كو بدلوا بتكيشبا كو sai gangaro sahabbai fa sai baka misali da na sayyidina Usman. To sai kuma ga wannan hadisi, ma kanal haya'u fi shay'in illa zanahu, manzon Allah yace kunya ba ta kasancewa cikin wani abu face ta kawata abin, wala kanal fuhushu fi shay'in illa shanahu, tsageranci bai kasancewa cikin wani abu face ya bata shi. Rashin kunya shine alfushu, kalma ta alfushu tana da ma'ana mai fadi, wato tsageranci, mutum ya zama ba shi da kunya, duk abin da aka samu rashin kunya to abin zai baci, saboda kunya dabi'a ce ta mutane gaba daya. Mutane sukan so mai kunya kuma sukan kyamaci mara kunya. Hadisin yana Sunan Tirmidhi kitabul birri babu ma jaa fil fuhshi wat tafahhush, da kuma Sunan Ibn Majah kitabuz zuhdi babul haya. Wannan hadisin ya inganta, yana Sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 2655 a littafin Faidul Qadir. Al-Imam al-Munawi cikin mujallad na 5 shafin 589 yace mu lura da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin nan, ma kana al-haya'u fi shay'in mubalaga, ba a taba samun kunya cikin komai ba. Manzo Allah ya ce komai, kaga ya nuna cewar duk abin da za a yi a samu kunya ciki to akwai alkhairi, duk abin da aka rasa kunya ko to wani abin babu alkhairi. Law quddira an yakuna al-fuhshu aw al-haya'u fi jamadin, al-Imam al-Munawi ya bada misali da cewar da a ce kunya za ta tabbata ga wani abu mararai, rashin kunya ya tabbata ga wani abu mararai, to da wannan abin da kunya take tare da shi zaka ga yana da kyau, wancan abin da kunya ba ta tare da shi zaka gan shi mummuna ne. Fa kaifa bil insani, to bare kuma a ce kunyar a halin mutum take, ai kaga halinsa zai yi kyau. Wannan hadisin mun karanta kamar sa a baya, shi da hadisin 469 hadisin Aisha, amma ya taho da lafazi da ya dan bambanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha, alayki bir rifqi, ki riko da sassauci, karki zama mai tsanantawa. Fa innahu la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu, duk abinda aka samu sauki a cikin sa to zai yi kwalliya, duk abinda aka ce babu sauki a cikin sa to yana baci. Hadisin al-Imam Muslim. Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abinda muka faɗa daidai, kuma Allah ya gafarta mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.